hadisin da aka ruwaito cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance in sun je wajensa yana daki suka kwarfasa kwarran kofarsa da zufuri da farcensu don kada ya zama su kwarfasa da kyau ya zama kamar sun kaiwa da manzo sallallahu alaihi wasallam hankali da ya sa farce suke sawa suke kwarfasawa a hankali ko zai ji ko Allah zai sa ya ji alamar wani motsi ya fito to kamar irin wannan yarrati ana daukarsa a matsayin marfu'i sai ma karara ausawa ba a cikin abinda malamai da yawa suka ga cewa shi ne katarka wato wasu malaman suka ce irin wannan za a dauka marfu'i ne amma suka ce a marfu'i ne yanda can iraki yake fada a alfiyarsa lakin hadisu kana babil mustafa yuqra'u bil alfari mimma wukifa hukuman ladal hakim wal khadibi wal raku inda shaykh zuta suwidi hadithan da yazo cewa kana babil mustafa sallallahu alaihi wasallam yuqra'u bil alfari mimma wukifa yana daga abinda za a yi hukunci da cewa mankufi ne ladal hakim gurin hakim abu abdullahi mai mustadrak wal hadith da kuma hadithul bagadali والرفق عند الشيء اما اكي حديث ان مرفوع ايه ذو تفويض شيء يفي زموا كترتا وجن شي ابن الصلاح ابن الصلاح يتي ا بازا ابا حديث ان حكمين موقوف با را دوكا cewa wato marfu'i ne marfu'i ne wato hadisin da yazo cewa ana kokota kofata sa da farce hadisi ne ingantacce Buhari ya fidda shi amma ba a Jami'us Sahih ba a littafin sa Al-Adabul Mufrad to haka nan Hadibul Baghdadi ya fidda shi a Kitabul Jami to haka nan ma duk wata magana wanda yake ta zo daga sahabi ya zama kamar wannan maganar ta wuce a ce sahabi ya fade ta ta fuskar dogara da fahimtar sa ta wuce a ce sahabi ya fade ta ta fuskar dogara da fahimtar sa to shi ma za a dauka cewa hadisi ne ko wannan maganar ma hadisi ne wanda yake marfu'i idan ya zama dai ba a karbo daga masu duba littafan da suka gabata ba idan ya zama shi wannan sahabin ba wanda yake karbowa bane daga littafan da suka gabata to kamar misalan kamar da Ibn Abbas ko kama ablan masudi musamman ablan masudin da ya fada cewa man ata sahiran aw arrafan fa karkafar bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi yaje wajen masaki ko yaje wajen mai duba to ya tabbata ya kafice da abinda aka sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin ablan masudin ne ya fada amma za a dauka a matsayin cewa wato marfu'i ne dan ko magana ce babba ta wuce a ce Allah na sudin ya fada ta fuskar fahimtar sa in ba dai yayi wajen manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba zai fada kamar wannan maganar ba to haka nan ma duk fassara ta Qur'ani da aka ruwaito daga sahabi in ya zama ta shafi sabab asbabun nuzuli to za a dauka a matsayin cewa marfu'i ne aura ayan kaba ko abin da yake yafi karfin a ce shi sahabin ya fada ne ta fuskar fahimtar sa to za a dauka cewa marfu'i ne a to na aura ayan kaba din shine karin suyudi anan akan imba iraki dan shi iraki ce waye wa addu ma fassara sahabi raf'an fa mahmulun ala al-asbabi to shi yasa ce suyudin ya kara aura ayan kaba to Hakim Abu Abdullahi yayi umumin wannan ya dau wannan bisa umumin sa alitahin sa mustagharak cewa duk magana da ta fito daga bakin sahabi wanda yake ta fasha fa fassara Qur'ani ko da ba akan asbabun nuzul ba to za a dauka bisa cewa hadisi ne marfu'i to haka Hakim ya dauka alitahin sa mustagharak amma kuma wato a sabanin mustadrak din sauran littafan sa kamar littafin ma'rifatul ulumil hadisi to shi hakim din ya ce kance maganar kamar yanda aka fada a baya cewa sai inda hassana sahabin ta shafi sababin nuzuli ko abin da yake ya wuce ya fada ta fuskar zarar fahimta to ya yace ba zai fassarar sahabi ba zai zamo marfu'i ba in ya zamo ya zo daga wanda ya fada da aka ambata wato daga sahabin da aka ambata a sanadin wannan tafsirin matukar dai bai shafi asbabun nuzuli ba to ba za a dauka kan cewa marfu'i ne ba to wakada asalin hadiya haka nan ma kuma yana daga inda ake hukunci da cewa magana ta sahabi za a bata hukuncin hadisi marfu'i a ce lalle ya karbo ne daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallama inda sahabi yace wanda ya aikata kaza to hakika ya saba wa manzo sallallahu alaihi wasallama kamar fadin Ammaru bin Yasir man sama yawma shakki fakar asa abal kasi hadisin da Tirmidhi da wani sahabi sun fice shi yanda can Shehu Abdullahi dan Fodo yake fada al baitul usuli alzamuhu malibni yasirin wasa man sama yawma shakki shari'an asa to wato shi ne a ce irin wannan marfu'i ne shi ne abinda cewa daga malamai suke kai bari ma Ibn al-Barri ya ce ai an gamu ma a kan haka amma akwai wasu malaman kamar su Abulkasim al-Jawhari su Bilkini da suka tafi akan cewa a wannan ba za a ɗauka matsayin marfu'i ba ba za a ɗauka matsayin marfu'i ba to wa haka za haka nan inda aka rawaito hadisi daga sahabi sai kuma aka ce yarfa'uhu za a dauka cewa manzo wato ya daga ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam to kamar hadisin Buhari da ya rawaito daga Abdullahi ibn Abbas aka ce rafa'u ai ash-shifa'u fi salasati sharbati afalin wa sharbati min jamin wa kayyati nar wa anha ummati alil kayy bayan an kawo aka ce rafa'u al hadisa za a dauka cewa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ko aka ce yanmi kamar hadisin Imam Malik daga Abi Hazim daga Salim bin Sa'id sai yace kana nasu yumaruna an yara ar-rajul yada kullu yumna ala zira'i lisalati salat Abu Hazim yace la a'lamu illa annahu yanmi zalika to ko aka ce ruwayatan bayan an kawo isnadin hadisi ya kai ga sahabi wato za a ɗauka cewa wato marfu'i ne kamar hadisin Arabi daga Abi Huraira daga wato riwayata da aka ce daga Abi Huraira sai aka ce riwayata tuqatilu da qauman sigara al-ayuni to za a ɗauka cewa manzon Allah ne ya faɗi magana da hadisin Buhari ya fadda shi ko kuma ya bulugu bihi yana kai shi shi ba za a ɗauka yana kai shi ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam kamar dai hadisin shi a Arabi din daga Abi Huraira sai aka ce ya bulugu bihi cewa annasu taba'an li Quraysh mutane gaba ɗaya masu bi ne ga Quraysh wato hadisin nan Buhari da Muslim duk sun rawaito shi za a ɗauka hadisi ne marfu'i ko ya ruwi bayan an kawo sanadi aka ce ya ruwi to shi ma za a ɗauka cewa marfu'i ne to dukkan irin wannan sigogin da aka ambata a baya aka ce za a ɗauka in sahabi ne ya faɗa a matsayin marfu'i to amma idan tabi'i ne ya faɗa to za a ɗauka matsayin mursali banda na hudun shine wato wanda ya kawo a game da asbabun nuzuli to wannan ba za a ɗauka a matsayin mursali ba ba ko da yake su suka ce a ko shi din ma za a ɗauka a matsayin mursali jazman lahu yanke a wajen malamai sun ce in tabi'i ya faɗi irin wannan sigogin za a ɗauka a matsayin wato hadisi ne mursali kamar hadisi ne da aka shafe na sama da tabi'in to na farkon a Shehu Nawawi wato sai ga ta farko a Shehu Muhyiddin Nawawi wato shine inda tabi'i yake mina sunnati kaza to show me didn't know we are England today, had you seen name of good. What would you are here, Castle Sahadi? Come out, she tied the Indian minutes to Nettica Zap, and I'm from Sunna Sahaba. To come out with Sadi, had you seen Dezo Chua, the way to land of land would better. Say that Kim Pukaha was from Akuna Medina, I want to call it. Chua Sunnatu. Kabirul Imani, يوم البدر ويوم الأرهاد نجلس على المنبر قبل الغربة في الساعة الكبيرة وأن دا تابعين وبعد لأن أبلام نتوتى تابعين يسي السنة تكبير الإمام زاد أو كامزين حديثي موجود شوى حكى صحابين النبي صلى الله عليه وسلم سيكي تو بمبانتي زكانو وأن دا نبايا أفيلي يكي لا يحفى باقويا با Yeah, but...